amsoshin aqida.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Jama'a masararo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin aqidar musulunci. Shirin da kuke turo mana tambayoyi da suka shafi al'amura na aqida, mu yi binciken mu ba ku amsa daidai gurgurdan abin da kuka tambaya. To kamar yadda muka sani ne, mukan karanto tambayar ku sai kuma mu duba mu ga amsar da ta dace. Yau ma ga wata tambaya, wannan tambaya la Allah za mu iya cewa ta zo daidai da wannan rana ko kuma wannan lokaci da muke ciki, musamman da yau din nan, yau gashi 15 ga watan Sha'ban, nisfu Sha'ban a wannan shekara ta 1445, wanda wannan rana ta yi daidai da kwatankwacin ranar da aka haifi Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. To sai kuma gashi wani bawan Allah ya yi tambaya akan Imam Mahdi dama. Tambayar yake cewa assalamu alaikum filin aqida. Do Allah, tambaya ce da ni dangane da al'amari wanda yake har yanzu na kasa fahimta. Shin aqidar cewa ƙarshen zamani akwai Imam Mahdi zai bayyana, wannan aqidar aqida ce tabbatacciya hatta a wajen ahlus sunna, ko kuwa ta takaita ne ga ku waɗanda kuke shirin wannan shiri da yake mun ga shirin duk gaba ɗayan ku mafi yawa ɗan shi'a ne kuma biya ahal bait ne, tunda daga iran program ɗin yake fitowa? Domin abin da yasa ne wannan tambayar, mun ga cewa a garuruwan mu na ahlus sunna da ira guraren da muke rayuwa, mu ba mu ga ana kambama wannan maganganun zuwan Imam Mahdi da ƙarshen zamani ba, illa kamar yadda muka taɓa ji ana cewa akwai shi a littattafai na ahlus sunna a rubuce, amma a aikace mun ba ma ganin wani yana wannan ɗaukaka wannan al'amari kamar yadda ku ƴan shi'a kuke. Shin aqidar aqida ce ta shi'anci ko ko ba haka bane? Don Allah amsa mu wannan tambaya, nagode. To masha Allah, mu gani ga masunan sacen ƙasar Salihu Ibrahim. Salihu Ibrahim, to masha Allah malam Salihu, wannan tambaya kamar yadda muka danyi a muqaddimar mu cewa ta zo daidai akan lokaci, akan gaba ta zo. Yau rana ce da ake bukukuwa a ko'ina a duniya dangane da tunawa da kwatankwacin irin wannan rana, Ubangiji cikin ikonsa ya sa aka haifi shi wannan imami, Imamul Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Kuma kai ma da duk waɗanda suke sauraron wannan shiri, muna taya ku baki ɗaya murnar kewayewar wannan rana da aka haifi, wanda zai zo ya ceci al'umma, wanda zai zo ya cika duniya da adalci kamar yadda duniya ta cika da zalunci. To wannan tambaya na farko dai, aqida ɗin cewa ƙarshen zamani akwai wanda zai fito mai suna Mahdi, zai kuma zo ya yi wani abu na ƙoƙarin tabbatar da adalcin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a doron ƙasa, wannan aqida a dunƙule za mu ce da kai ba aqida ce da ta karkata zuwa ga wata firka daga cikin firƙoƙi na musulunci ba, ko kuma wata mazhaba daga mazhabobi na musulunci su kaɗai ba. Wannan aqida aqida ce muhammadiyya, wato aqida ce ta musulunci wacce ta shafi dukkan wasu mazhabobi na musulunci. Me yasa muka ce aqida ce muhammadiyya? Domin duk wani abu da ya shafi Mahdi mai dogon zamani al'amari ne wanda muka ji shi daga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam, shi ya bujiro da maganar, shi ya tabbatar da ita, sannan kuma waɗanda suke tare da shi suka nakalto, suka rubuto, ya zama hadisi mutawatiri har zuwa wannan rana da muke tare da kai a wannan duniya. Saboda haka cewa ran a takaice a dunkule hadisi yana nan, ko da yake akwai hadisan da yawa da kuma lafuza daban-daban, amma mazmunin hadisin, mafhumin hadisin, abinda hadisi ke nunawa shine Ubangiji Subhanahu wata'ala ba zai tashi duniya ba, wato ba zai ruguza duniya a tashi alkiyama ba. Abinda yake nufi, wato duniya ba za ta zo ƙarshe ba, har sai Ubangiji ya tayar da wani mutum, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan mutum din manzo yake cewa min zuriyati, daga cikin zuriyata yake, cikin zuriyantan zuriyan annabin rahama yake sallallahu alaihi wasallam. Zai shigo, zai taso, Allah zai tayar da shi, zai fito a cikin duniya. Sai Rasulullah yake cewa yamla'ul arda qistan wa adla, zai zo ya cika duniya da adalci da ayyuka managarta, kama muli'at zulman wa jawra, kamar yanda duniya ta zo ta cika da zalunci da fajirci da dagawa, to haka kuma shi in ya zo zai kawar da dukkan wani nau'i na zalunci da takabburanci da dagawa masu dagawa da zalunci azzalmai. To shi wannan wanda zai fito, Allah zai tayar da shi din, Rasulullah yake cewa aiki ne zai zo yi babba. Saboda yanzu in ka duba kullun duniya cika take da zalunci, zalunci kala-kala. Duk mutumin da ya fito ko ta ina, a gidansu, a garinsu, a unguwarsu, zai ga babu wani abu da yake tafiya a doron ƙasa yanzu in ban da zalunci. To wannan wanda zai zo din nan, shi in ya zo duk wannan zaluncin zai kawar, sai kuma ya kafa adalcin Ubangiji Subhanahu Ta'ala ya zama ko'ina ka shiga kana cikin aminci na Allah Ta'ala. Wannan hadisin da ainihin hadisi ko kuma hadisai daban-daban kwatankwacin wannan hadisin da lafuza kwatankwacin waɗannan lafuza ɗin da suka zo a cikin littattafai da yawa, ba kurin malaman Shi'a ko kuma mazhaban Shi'a wato Ja'fariya Isna Ashariya, ba kurin mazhaban Shi'a ne suka kawo hadisin ba. Hadisi ne wanda yake da ina cikin littattafan Ahlus Sunna. Ka duba cikin waɗannan littattafan na Sahahu Sittah da Ahlus Sunna suka dogara da su, zaka gani musamman guda biyun da Ahlus Sunna suka fi dogaro da su, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, waye waye. To mutun ya duba zai ga cewa waɗannan bayanai da waɗannan abubuwa da muke bayani akai yana nan a cikin littattafan Ahlus Sunna, kuma Ahlus Sunna sun tafi akan su, kuma sun dogara da su, kuma sun tafi akan cewa lalle hadisai ne managarta, waɗanda tabbas waɗannan hadisai ne da ke nuna cewa ashe aqida ta cewa ƙarshen zamani wani zai bayyana ya zo ya cika doron ƙasa da adalci, wannan kuma sunansa Mahdi. To ba hadi ba wani ba ta aqida bace da ta takaita ga su Shi'a ko kuma mabiya ainihin mazhaba ta Ja'fariya ba. Wannan a dunkule ma amsar da nake son baka kenan. Ina fata kuma wannan amsar za ta gamsar da mu kuma za ka fahimce ta insha Allah.
الله أكبر إنما ولد الحبيب محمد الله أكبر إنما ولد الحبيب